This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 1 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai.
Yau ne ake cikawo a din da matasan Najeriya suka diba domin soma zanga-zangar lumana kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci. Isra'ila tana shirin tunkarar ramuwar gayya daga Iran bayan kisan babban jagoran kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a can. Ukraine ta karbi kashin farko na jiragen yaki samfurin F-16 daga kasashen yammaci, abin da ta dauki tsawon watanni tana nema domin taimaka mata yakin da take yi da Rasha.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa da alama an samu rabuwar kawuna tsakanin wasu masu shirya zanga-zangar gama gari ta nuna rashin jin daɗi akan tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya wanda aka shirya farawa a yau Alhamis.
Wannan litinin din daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na kasa gaba ɗaya ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga. Mun yi zanga-zanga mu na tare mu matasa ne masu bin dokan kasa, masu sana'a da su ko masana'antu su yi sana'antu har kafin nan ran da gwamnati za ta biya mana bukatun mu.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan za mu kawo muku sauran wasu rahotanni da ra'ayoyin jama'a daga wurare daban-daban game da batun zanga-zangar ta matasan Najeriya. Idan muka leƙa gabas ta tsakiya kuma za ku ji yadda masu sharhi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da wani harin jirgin sama mara matuƙi ya hallaka shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran. To ko menene makomar Hamas a yanzu duba da cewa an kashe shugabanta?
Wannan babbar magana ce ko kafin a kashe shi maganar makomata abubuwan da ake ta tattaunawa saboda irin ba ta bayin yaki.
Muhammad Kaddam Sadiq Isa kenan mai sharhi akan harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya, duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Saboda abubuwan da muke da su a shirinmu na yanzu ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau ne ake cikawo a din da matasan Najeriya suka diba na 1 ga watan Agusta domin soma wata zanga-zangar lumana a rufaɗin kasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci. 'Yan kasar na kokawa kan tsananin rayuwa, tsadar kayayyaki da yunwa da kuma rashin tsaro, waɗanda suka ta'allaka da wasu tsare-tsaren gwamnati ciki har da janye tallafin man fetur. To sai dai kuma ana samun rarrabuwar kai tsakanin 'yan kasar kan zanga-zangar a daidai lokacin da hukumomin tsaron kasar suka yi ta ba da sanarwoyin gargaɗi kan fargabar yiwuwar rikidewar zanga-zangar zuwa tarzoma da tashin hankali. Duk da yake kawo yanzu gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bata fito ta bayyana janye ko ɗaya daga cikin tsare-tsarenta da 'yan kasar ke kokawa da su ba, to amma ta yi kira ga 'yan kasar da su yi haƙuri su kuma ba ta ƙarin lokaci a yayin da take ƙoƙarin lalubo hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta. Yanzu haka an giggirke dimbin jami'an tsaro a muhimman wurare da ke birane da dama na kasar domin shirin kota kwana, a yayin da wasu matasan suka dage kan soma zanga-zangar a yau Alhamis. Isra'ila tana shirin tunkarar ramuwar gayya daga Iran bayan kisan gillar da aka yi wa babban jagoran kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a can. Nan take dai Iran ta dora alhakin kisan kan Isra'ila wadda ba ta yi wani furuci ba. To amma Isra'ila ta faɗa a can baya cewa za ta karkashe dukkan 'yan kungiyar Hamas da ke da hannu a harin ta'addanci na ranar 7 ga watan Oktoba. Masu fashin baki na Isra'ila sun ce hare-haren da aka kai kan babban kwamandan Hezbollah a Beirut da kisan Ismail Haniyeh a Tehran nasara ce ga Isra'ila. To amma kuma hakan zai haddasa ramuwar gayya. Amos Yadlin shi ne tsohon daraktan binciken sirri na sojin Isra'ila.
But pay attention to the fact that both sides.
Ya ce amma a lura da kyau dukkan ɓangarorin biyu suna ƙoƙarin samun wani tsari na ramuwa, wani tsari na kai hari da yake da ƙarfin isar da saƙo, amma hakan ba zai faɗaɗa ya zuwa cikakken yaƙi ba. Hani wanda shugabani na Hamas yana zaune a Qatar a cikin watan Aprilu wani harin jirgin saman Isra'ila ya kashe ƴaƴansa uku a Gaza. Palestinawa a Gaza sun ce mutuwarsa za ta kara musu ƙarfin gwiwar jajircewa kan yaƙi da Isra'ila. A halin da ake ce kuma a jiya Laraba Isra'ila da Iran kowace su ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi Allah wadai da ɗayar kan kai munanan hare-hare na baya-bayan nan. Majalisar da ya ta yi kira da a kwantar da hankali a yankin da take fargabar cewa yana iya fuskantar yaƙi mafi girma. Jakadan ƙasar Iran Amir Said Iravani ya shaidawa wani taron gaggawa na kwamitin da gwamnatin ƙasarsa ta nema bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban ƙungiyar Hamas Ismail Haniyeh a Tehran cewa ya kamata kwamitin sulhu ya ɗauki matakai cikin gaggawa don ɗorawa Isra'ila alhakin wannan aika-aika. Iravani ya ƙara da cewa wannan ko ya haɗa da duba yiwuwar sanya takunkumi da sauran matakan da suka wajaba don hana ci gaba da cin zarafi da kuma nuna cewa al'ummomin duniya ba za su amince da munanan ayyukan Isra'ila ba. Duk da yake Isra'ila ba ta ce ofan kan kisan Haniyeh ba, amma ta ɗauki alhakin harin da aka kai ta sama a ranar Talata a Beirut babban birnin ƙasar Lebanon wanda ya sanadiyar mutuwar babban kwamandan Hezbollah Fuad Shukur. Isra'ila ta ce Shukur ne ke da alhakin harin roka da aka kai a ranar Asabar a tsaunukan Golan da Isra'ila ta mamaye wanda ya kashe ƙananan yara 12 da ke wasa a filin ƙwallon ƙafa.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarshen labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da aka shirya fara zanga-zangar tsadar rayuwa a faɗin Najeriya a yau Alhamis 1 ga watan Agusta, wata ɓaraka ta kunno kai tsakanin wasu masu shirya zanga-zangar. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ministan birnin Abuja ya samu umarni daga wata babbar kotu a birnin tarayyan akan takaita zanga-zangar a wasu wurare. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na ƙasa gaba ɗaya ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga.
Rashin aiki ne, ba su da aikin yi, abin da ya sa suke irin wannan bagaren kenan.
Wani rudani ne ke shirin ƙullo kai dangane da zanga-zangar gama gari na ƙasa baki ɗaya. Yayin da talakawan ƙasar ke dab da fara wannan zanga-zangar lumana ne, Majalisar Matasan Arewacin Najeriya ta bayyana cewa ba yau ne za a fara wannan zanga-zanga ba, har sai nan da kwanaki 15.
Sunana Ambassador Abdul Dambature, ne kakakin Majalisar Matasan Arewa. Mu ne muka fara haɗa wannan zanga-zanga, kuma mun san duk ƙungiyoyi da muka kira su duka collaborating da mu dukkanmu mun sani. Zanga-zangan ba wai zai tsontsai ba ne, muka ce da mu fara shi a official takardar da muka rubuta maka da shi. Mun ce da mu fara shi tun on 28 ne zuwa 29. Mun fito mun yi zanga-zanga tun ma kafin a ce an kai tsontsai. Mun yi zanga-zanga muna gama zanga-zanga da muka yi takarda da muka rubuta ma gwamnati, sai muka ɗauka muka miƙa a fadar shugaban ƙasa muka sanuta maka damuwanmu. Bayan haka mun ba shi wa'azi ko matasa ba ma na abin da muke so ba, za mu fito mu yi zanga-zanga.
Kwanan nan kuka yi gwamnati wa'azi?
Mun yanke wa'azi kwana 15, ko da su kungiyoyi kusan 763 waɗanda suke ƙarƙashinmu da muke zama da su. Kwana 15 muka yanke, za mu yi bincikensu mu gaya musu abin da muka sanuta ma fadar shugaban ƙasa.
Yanzu mai ambasada abin da nake fahimci a bakin ka shine wannan litinin din daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na ƙasa gaba ɗaya ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga. Mun yi zanga-zanga mu na ƙare, mu matasa ne masu bin dokan ƙasa, masu sana'a da su koma sana'ansu su yi sana'ansu har kafin nan ran da gwamnati za ta biya mana buƙatar mu.
Wannan wani zai yi zargin kamar ko gwamnatin ta sa ku a rajin ka ne?
Wannan ƙungiya tana da liga su.
Ba maganar liga ka muke yi ba. Wasu
zai sa ga maka ne ba maka hako ko ba wurin ba, gwamnati ba ta samu.
A'a, ba ina maganar
ki ta ba
ba ina maganar karɓan koko ba ne, wato ma'ana
mu gwamnati ba ta samu a aljihun ka ba.
Wannan zanga-zanga da za a fara nan sai ga wata nan ku ba ku cikin wadanda suke jin zanga-zangan kenan?
Abin da ke nufi da zanga-zanga shine ka gaya ma gwamnati damuwanka. Gwamnati ta saurare mu, ta ce za ta biya mana bukata mu ba ta lokaci. Sai an ce mata uzuri, wasu kwanaki suna jira da zanga-zanga ba. Mutane suna ganin kamar zanga-zanga ka fito ka gona ma talaka gidan shi, ka hana talaka talle, ka bulotin ma talaka hanya, ka yi mai cire zanga-zanga ba shi ma ne zanga-zanga.
To sai dai kuma fitaccen lauyan nan da ke kare haƙƙin bil'adama kuma ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga, Barista Deji Adeyanju ya maida martani.
rashin aiki ne ba su da aikin yi abinda yasa suke irin wannan bagalan kenan kuma mutanen nan sun nuna tabbas cewa ba su da aikin yi ba gwamnati ne yake sa ana zuwa ana duk irin wannan abubuwan da bai kamata ba ai gwamnati ne take biyawa mutane kudi su zo gwamnatin tarayya su ne suka aika mutane magalan da suke magalan ofi ne kariya suke duk wani abin da ya faru suna yawon da mutane da suke iri abubuwan daban-daban da
to da ka zai na fahimce ka zanga-zanga ba gudu ba ja da bai kenan
tabbas kuwa ba mu da wani fargaba
tuni dai barista Deji ya yi da wasikar jan hankali ga babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya cewar ba sa son su ga sojoji a cikin wannan sabgar domin ba hurmun su bane a gefe guda kuma ministan Abuja barista Nyisam Wike ya samu hukuncin kotu daga babbar kotun Abuja inda mai shari'a Oriji ya bada hukuncin wucin gadi cewar ya hana masu zanga-zangar tattaruwa jerin gwano akan duk hanyoyin birnin Abuja ko wasu ofisoshi ko kuma cibiyoyi saboda ministan na Abuja ya gamsar da kotun cewar rahoton sirri da ya samu daga jami'an tsaro ba su da karfin da za su iya shawo kan zanga-zangar yayin da ta kubuce zuwa tarzoma saboda haka kotun ta ce yayin da ƴan Najeriya ke da ƴancin yin zanga-zangar lumana to amma anan Abuja sai dai su takaita hakan ne a filin wasa na kasa wato MKW Abiola Stadium dake wajen birnin shi ma babban sufetan ƴan sandan Najeriya Dr. Kayode Agbetokun ya umarci jami'ansa da su sa kafar wando daya da duk wanda ke son kawo hargitsi yayin wannan zanga-zanga a wata sanarwa ta musamman da babban sufetan da kansa ya sanya wa hannu ta ce masu zanga-zangar sun kasa bada ainihin dalla-dallan yadda wannan zanga-zangar za ta kasance Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan mai na kaina shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga karshen labaran duniya
kasar Ukraine ta karbi kashin farko na jiragen yaki samfurin F-16 daga kasashen yammaci abinda Ukraine din ta dauki tsawon watanni tana nema domin taimaka mata fafatawa da Russia mai mamayar yankunan ta Ukraine ta ce samun jiragen na da muhimmancin gaske saboda karfin da suke da shi nazarta duk wata kariya ta harin sama na abokan gaba irin karfin da Ukraine din take mutukar bukata domin maida martani kan hare-haren makaman Russia zuwa cikin Ukraine kawayen kasashen yammaci sun dan yi jinkiri wajen amincewa da samar da jiragen saboda fargabar yaduwar yakin da Russia ba kai ga bayyana ko adadin jiragen nawa ne aka so makaiwa ba da kuma ko matukan kasar da suka sami horo a kasashen yammaci da Amurka za su iya amfani da jiragen kai tsaye Denmark ta yi alƙawarin samar da jiragen 19 na daren 24 yayin da Belgium da Norway da suka aike da jirage 6 suka yi alƙawarin ba da ƙarin wasu ma'aikatar harkokin waje Amurka ta bayyana wasu rahotanni a matsayin abin takaici da ke bayyana cewa an tilastawa 'yan tsiraron Yahudawa na Iran shiga zaben shugaban kasar ta Iran wanda aka gudanar a baya-bayan nan a cewar wata sanarwa da muryar Amurka ta samu a keɓance matakan tilastawa da muryar Amurka din ta tabbatar da su sun hada da yadda hukumomin Iran a karon farko suka kafa rumfunan zaɓe na musamman ga Yahudawan domin su kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa da kuma shirya wani gagarumin ganganin yakin neman zaɓe ga Yahudawan domin ganawa da wakilan 'yan takarar shugaban ƙasa Yahudawan Iran kamar sauran tsirarruwan addinai sun sha fama da wariya da tsangwama tun shekarar 1979 lokacin da malaman shi'a masu tsatsauran ra'ayi da ke adawa da wanzuwar Isra'ila suka kwace mulki rahoton shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da aka wallafa a watan jiya ya ambato kwamitin Yahudawa na Tehran yana cewa a cikin al'ummar Iran da aka kiyasta kimanin miliyan 89 kusan 9,000 Yahudawa ne
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma zamu leka kudancin Najeriya a bangaren rahotanninmu ga dukkan alama yankin Niger Delta ya shirya tsaf don gudanar da zanga-zangar gama gari da aka shirya farawa yau a fadin kasar a baya-bayan nan dai tsohon shugaban kungiyar 'yan bindiga a Sare da Kubo ya yi kirarin cewa ba za a yi zanga-zanga a yankin ba lamarin da ya sa wasu mazauna yankin na Niger Delta mai da martani wakilin muryar Amurka Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton
tsohon jagoran ɗan bindigar yankin Niger Delta Asare da Kubu a baya-bayan nan ya fito yayi wani kurari inda yake cewar kada wani ko wasu dake shirin gudanar da zanga-zanga su fado yankin na Niger Delta domin su basu shirya wannan zanga-zanga ba. Asare da Kubu dai ya ba da shawara ga ƴan Najeriya kan cewar idan abu yayi zafi to su yi kokari su sauya gwamnati. Ga haka ne dai ya sa naji ta bakin wasu al'ummomin yankin na Niger Delta dake yunkurin zanga-zanga ko kuma akasin haka ga abin da suke cewa.
My opinion is that the government should bring down the fuel price down and that's the only way Nigerians will enjoy the whole thing that we are doing. If not,
ra'ayina zanga-zangar matasa dake shirin gudana a yankin na Niger Delta ta zama wajibi domin kuwa gwamnati sai ta yi sauye-sauye musamman sauya farashin man fetur. Wannan kadai zai sauya wannan zanga-zanga kuma jama'a da dama za su ji dadi idan gwamnati ta dauki wannan mataki. Shi ma wani dan jihar Bayelsa yace
expectation that number one the protest should not hold but we cannot do otherwise for the following.
Da farko dai zan iya cewa bai kamata a yi zanga-zanga ba to amma kuma labudda mun zabi yin wannan zanga-zanga domin ana cikin bakar wuya a yankin na Niger Delta da ma fadin tarayyar Najeriya. Mutane da dama na cikin matsala kuma muna bada tabbacin cewa ba za a lalata dukiyar jama'a ba idan aka yi wannan zanga-zanga a fadin tarayyar Najeriya musamman mu a yankin Niger Delta. Idan aka sauya farashin man fetur to za a samu sauki. Gwamnatocin jihohin Rivers da Bayelsa dai kawo yanzu suna ci gaba da ganawa da shugabannin yan zanga-zanga. Tsohon jagoran kungiyar yan bindiga a jihar Rivers Asare da Kubu a baya-bayan nan ya sanar cewa kada a gudanar da wannan zanga-zanga a yankin na Niger Delta. To amma wasu kungiyoyi na yan bindiga da suka aje makamansu a baya-bayan nan sun ce labudda sai an gudanar da wannan zanga-zanga. Janar Abe Abaku wani tsohon dan gwagwarmaya ne da ya aje makamansa kuma shugaban kungiyar People Volunteer Force a yankin na Niger Delta yace
my name is Elda Abiye Abiye Abaku Niger Delta People's Volunteer Force the founder the Niger Delta.
Yana cewa ne za mu shiga wannan zanga-zanga ta kasa kuma babu gudu babu ja da baya. Mutanen yankin Niger Delta a shirye suke domin babu tsaro kuma mutane ba sa iya zuwa gonaki domin gudanar da ayyukansu na kamun kifi da sauran sana'o'i. Matsaloli dai sun yawa a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Shi ma wani dan gwagwarmaya yace
ni ne Muhammad Arab wanda daya daga cikin wanda muka yi amnesty na Iradua so a matsayina na dan gwagwarmaya Niger Delta wannan zanga-zangan ina supporting 100%. Magana Asare magana ne ta banza magana ne irin ta amfanin kansa ba amfanin Niger Delta ko halin da kasa take ciki ba so ina supporting 100%.
Rundunar yan sandan jihar Rivers ta ce a shirye take na kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a a yayin wannan zanga-zanga. Mustapha Olatunde Diso shine commissioner rundunar yan sandan jihar Rivers.
Police officers in Rivers State are ready.
Yana cewa ne jami'an mu a shirye suke domin ganin an kare rayuka da dukiyoyin jama'a a yayin wannan zanga-zanga ta gama gari a jihar Taribas. Muna da kwararrun jami'an tsaro tare da kayan aiki kuma kamin kawowa gabar ta yanzu mun tattauna da shugabannin matasa domin su tabbatar da sun gudanar da wannan zanga-zanga ta limana ba tare da tashin hankali ba. Mun tura jami'an tsaron mu a sassan kananan hukumomi 23 dake jihar Rivers domin tabbatar da zaman lafiya.
And that is the meaning of police work, prevention of
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, to har yanzu dai muna kan batun zanga-zangar a Nigeria. A halin da ake ciki, wasu kungiyoyin matasan kasar da suka lashe takobin tsunduma zanga-zangar ta tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar na ci gaba da bayyana janyewar su daga shiga zanga-zangar saboda wasu dalilai da suka bayyana ciki har da batun tsaro. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari dauke da karin bayani.
Wannan dai wata alama ce da ke nuna kungiyoyin matasan sun fara jin kiraye-kirayen gwamnatin Najeriya da ta yi ga matasan kasar da su janye batun zanga-zanga a hauteburin sulhu. Comrade Gambo Idris Shehu na kungiyar ɗaliban Najeriya ya ce duk da yake 'yan Najeriya na cikin hali na kuncin tsadar rayuwa amma gudanar da wannan zanga-zanga ba ita ce mafita ba.
Actually ana cikin wani yanayi, to amma ni na fi ganin cancanta mu yi abun a cikin natsuwa ba ta zanga-zanga ba. Saboda zanga-zangan nan ana iya yin shi yanzu nan, za a ba other criminals dama su yi sace-sace, una wurare, a yi kashe-kashe, tumu abin da ba mu so kenan.
Amma da kai a matsayinka na ɗalibi, me kake so shugaban ƙasar nan yayi?
A matsayina na ɗalibi sannan kuma shugaban ɗalibai, mu ba abin da muke so da ya wuce a sauƙaƙa mana abubuwa. Wannan issue na removal of fuel subsidy yana ɗaya daga cikin abin da ya contribute wannan matsalan.
To shi ma dai Alhaji Yahaya Mahmud da ya jagoranci wasu ƙungiyoyin matasa bakwai zuwa wani taron manema labarai Amina, fadar gwamnatin jihar Niger, ya ce sun amshi goron gayyatar gwamnatin Najeriya na zama teburin sulhu.
Dalilin kiran wannan taron shine ma mu ce muku mun amshi goron gayyata da gwamnati ta kira cewa a zo a tattauna. Sakon nan ya zo ta hanyar sarakuna, ya zo kuma ta hanyar ministan yada labarai wato Muhammad Idris. A dama ne ya zo da za a je a zauna, a maimakon a ta zagaye-zagaye a yi zanga-zanga, a ji ciwo, a ji rauni, sannan a musguna ma wasu, a lalata dukiyar mutane, sannan kuma a dawo teburin tattaunawa, gara mu karɓi goron gayyatar tattaunawan. Yanzu wasiƙar mu yayi ready, za mu tura masu saboda su fara shirye-shiryen zaman tattaunawan nan.
Kwamar Saidu Esu da ke zaman ɗan gwagwarmaya a Najeriya ya ce babu buƙatar hargitsa Najeriya da sunan fafutukar neman sauƙin rayuwa.
Ai wannan yunwan kowa ya santa, don ko yake jin yunwa, kuma wayansu suna so su fitar da ra'ayinsu akan abin da ke faruwa a ƙasan, kuma wayansu suna so su boye a cikin ta su tare zaune tsaye, mu ba mu cikin wannan. Akwai yanda za a bi a taimaka a gaya ma gwamnati.
A yanzu haka dai bayanai na nuna cewa an ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan Najeriya, yayin da wasu hanyoyi da ke bi ta kusa da gidajen yari a wasu manyan biranen kasar an datse su. Mustapha Nasiru Basari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda Mahmud Lalo ya tattaro ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da batun zanga-zangar a Najeriya.
Sunana Jamilu Ibrahim daga Nyamai. A matsayina na ɗan Niger, ina goyon baya 100% zanga-zangar da ƴan uwanmu ƴan Najeriya suka ce za su yi, na ganin sun kai kokensu da irin halin da suke ciki na tabarbare tsaro da tattalin arziki da sauransu. Zanga-zanga ba haramun bace, bata zan laihi ba da dan ƙasa ya hito ya nuna ɓacin ranshi. Amma muna musu fatan Ubangiji Allah ya sa su faɗi kukansu, kuma a shahe musu shi, kuma muna fatan Allah ya sa a yi a ida cikin tsanaki ba tare da a yi ma wasu ɓanna, ko an buji an ji ma rai, ko an rasa rai, ko a yi wata ɓanna wadda ba ta dace ba ga mutane, saboda duk yadda ta yi ta ƙare dai ga talaka dai za ta ƙare. Don kuma muna musu fatan Ubangiji Allah ya sa su yi su ida lahiya lokacin.
Sunana Adamu Burima, jamhuriyar Niger. To gaskiya zanga-zanga da suke yan Najeriya suke su yan kautan mu Najeriya suke za su yi ba laihi bane. Mutum ya hito ya gayi masalolin da suke nan gayi a cikin kasar su, wannan ba laihi bane. Amma su zamanto su yi zanga-zanga ta lumana, wanda ba a taba komai na gwamnati, komai na wani, Allah ya sa su yi su lahiya su kare lahiya.
Assalamu alaikum, ni sunana Idrisa Abu daga kasar Nijar. To ban ga matsala a yi zanga-zanga ba, amma abinda ake so in mutane suka ta yi zanga-zanga ba tashi hankali ba ne, ba wani a yi kone-kone ba ko a yi wani abu, da wannan shi ne bai da kyau. Mutane su yi to su gwada su ba su ji ba su jin daɗin abinda ake. Inda yau kowa ya ji ke sauraron radiyoyi da wani kahohin sada zumunta, yana jin irin matsalar da 'yan Najeriya suke ciki. To kuma suna ta kowa ga daji har yanzu dai kawai gwamnati bai saurara abinda mutane ke faɗi, kawai bai san ba mutane na cikin matsala. Tunda wannan ƙarin kuɗin mai da wani ƙarin kuɗaɗen abinci da wani menene dai wannan abin da ya kaga dai matsala ce babba.
Assalamu alaikum. Sunana Abdulkarim Abubakar, mazalli ya mai dan Niger. Gaskiya zanga-zanga wagga mu ɗan Niger, duk kowa ka bincika yana bayan ta 100%. Saboda gaskiya fitila duk abin da ya shahi Nigeria yau ya shahi Niger. To duk da yawan gacece ku ce da aka yi ta yi dai an san manhoshi an san inda ya fito. Amma yau bai kamata a ce yau fi sibillahi Najeriya yau cikin irin halin da take a ce ba su da wata mahita wadda za su yi su nemi incin kansu. Zanga-zanga muna mu 'yan Nijar muna goyon bayan su yi zanga-zanga amma ta lumana ba tare da an kashe kowa ba, ba tare da an taɓa kowa ba, ba tare da an shima kowa ba.
To yanzu kuma za mu leƙa gabas ta tsakiya. Hukumomi a Tehran da kungiyar Hamas sun sha alwashin daukar fansa akan Isra'ila, wacce suke zargi da kai harin da ya yi sanadin kisan shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Tehran. Koda yake hukumomi a Tel Aviv ba su ce ofin ba akan harin. Muhammad Qaddam Sadiq Isa mai sharhi ne akan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya, mazaunin hadaddiyar daular Larabawa, ya yi wa abokin aikin mu Muhammad Lalu karin bayani akan makomar kungiyar ta Hamas a hirar da suka yi ta wayar tarho. Amma ya fara da bayani akan tasirin da kisan shugaban na Hamas zai yi ga yunkurin da ake yi na cimma matsayar tsagaita wuta a yakin Gaza.
Abu ne wanda za a iya cewa duk ma inda ya kawo dai tabbas zai kara wahala ko kuma kara cikurkuɗa ƙoƙarin da ake yi na tsaida wuta a Gaza, domin mai saboda abin ya dogara ne ga shi fage minatan yawo a wajensa, dole sai an saki waɗannan mutanen domin sakinsu kaɗai shi ne zai iya ɗan bashi wani tarsashe a siyasar Isra'ila, wanda wataƙil zai iya fatan yi amfani da wannan damar domin kaucewa kamata farashi na siyasa da zai biya saboda wannan yakin da ya faru, da kuma abin da ke iya zuwa bayan haka na ibn yaban mulki mamanta ba halin da yake fuskanta na zarge-zarge na cin hanci da rashawa da ake tabbatar da cewa za su iya kai shi ga kuma.
To Malam Muhammad Qaddam, idan muka duba bangaren ita kungiyar ta Hamas, kamar me za a iya cewa zai zamanto makomar ta duba da cewa an kashe shugaban nata?
To wannan babbar magana ce, ko kafin a kashe shi maganar makomar ta abubuwa da ake ta tattaunawa, saboda irin ba ta bayin yaki da ita da ita ko kusa da irin wannan ba, sannan irin mutanen da aka kashe, sannan kuma da tsayawa tsayin da karin Isra'ila ta yi ta cewa wannan karan dole ba zai yi ko an gama yaki to Hamas ta kaure ba. To saboda haka yanzu kashe shugabanninta da Isra'ila take yi, musamman kuma shi yanzu wannan babban, yana kara alamta cewa Isra'ila ko da an tsaye da buɗe wuta tana nan akan bakanta na cewa ba zai yiwu kuma Hamas ta ci gaba da ɗorewa ba, alal aƙalli a mulki a Gaza. Wannan yana kara tabbatar da wannan niyyar da Isra'ila da haka.
To Amurka da wasu ƙasashen Larabawa na ta ƙoƙarin su ga cewa an ɗauki matakan hana jefa ɗaukacin yankin na gabas ta tsakiya cikin ƙangin yaƙe-yaƙe, wasu na ganin cewa tun ma an riga an ɗauki hanya, kamar kai ya kake kallon wannan al'amari?
To maganganu na irin su Amurka abin da yasa ba sa tasiri sosai, saboda yawanci musamman ya haɗa da Isra'ila ba a biyo bayansa da aiki na zahiri da idace da muhimmancinsa. Maganganu ne kullum na siyasa da diflomasiya da kuma alƙawarruka, wanda amma a aikace ba ta da su. Amurka ita ce kadai ƙasa da za ta iya takawa Isra'ila mulki akan abin da ke taruwa a Gaza, ita kuma ba ta da niyya, musamman a wannan lokacin da ake fuskantar zaɓe, saboda kowane ɗan takara a cikinsu yana fargabar sakamakon haka a makomarsa ta siyasa.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya yi hirar da Muhammad Qaddam Sadiq Isa. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Malam Zubairu, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.